DW Taɓakalashi.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Shirin Taɓakalashi na yau zai yada zango a birnin Munich domin duba bikin al'adar shan barasa na Jamusawan kudancin Jamus wanda ake lakabi da Oktoberfest. Idan aka biyo mu, za a ji mahimmancin wannan bikin al'ada ga matasan ƙasar ta Jamus wanda ke tara miliyoyin jama'a daga sassa daban-daban na duniya a duk shekara. Sannan za a maji yadda 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ciki har da Ari Khan suka kasance daga cikin waɗanda suka shaida bikin na wannan karo. Sunana Muhammad Tijani Hassan, zan jagoranci shirin da taimakon abokan aiki. Toma Dalla, Oktoberfest ɗaya ne daga cikin bukukuwan al'adu da ake gudanarwa a kowace shekara a yankunan kudancin Jamus daga ƙarshen watan Satumba zuwa farkon watan Oktoba a birnin Munich. Wannan biki da ya samo asali tun a shekarar 1810 na samun mahalarta kusan miliyan 6 da ke zuwa daga yankunan Jamus da kuma sassa daban-daban na duniya domin raya al'adar. Bisa al'ada dai, akan yaye labulan wannan biki da ke bada fifiko ga barasa da jerin kwano na manyan tankunan barasar, tare da rakiyar kaɗe-kaɗe da reye-reye kafin su isa dandamalin Theresien Wies da ke a tsakiyar birnin Munich, inda a nan ne ake kwashe kwanaki 16 zuwa 18 ana tashewa.
Salud!
Umar Aliyu, tsohon ma'aikacin DW Hausa da ya kwashe shekaru sama da 50 a nan Jamus, ya yi mana matashiya kan wannan al'ada.
To shi bikin Oktoberfest, kamar yadda 'yan Munich suke kiransa wai Wiesn, to biki ne a zahiri na al'adu, saboda al'adu ne aka fara yinsa tun wajejen shekara ta 1810. To amma daga baya sai aka shigar da wasu abubuwa waɗanda ba su ma shafi al'adu ba, kamar misali matasa sai suka maida wannan biki ya zama biki ne na shan barasa, shan biya. Saboda haka ma wato shi kansa bikin, buɗe shi ma da ake yi, magajin garin birnin Munich yakan buɗe shi ne tare da wato fasa garwan barasa. To in aka fasa, aka ɗibi barasa ɗin kofi guda, to sai a ɗaga, shikenan sai a yi biki, to kaga an buɗe kenan abin gaba ɗaya. To amma a zahiri ba wai kawai shan barasa ne ake yi a wajen wannan biki ba. Akwai abubuwa masu tarin yawa na al'adu, akwai raye-raye, akwai kaɗe-kaɗe, akwai wasanni iri daban-daban, akwai tseren dawaki, akwai jerin farati na ƙabilu daban-daban a yankin birnin Munich ko kuma a yankin Bavaria baki ɗaya, wato jihar Bavaria.
Kamar dai yadda Malam Bahaushe ke zaune a kan al'adu masu tarin yawa, kazalika wannan biki na Oktoberfest na ɗaya daga cikin bukukuwan al'adu na ƙololuwa da aka fi baiwa mahimmanci a nan Jamus. Har ma wasu na cewa idan kana zaune a Jamus kuma baka taɓa halartar bikin koda sau guda ba, to ba shakka ka yi wa Jamus zuwan zomo kasuwa, kamar yadda Umar Aliyu ya shaida mana.
Akan ce wai idan kana zaune a nan Jamus kuma baka halarci bikin Oktoberfest aƙalla sau ɗaya ba a rayuwanka, to kuwa ka yi wa Jamus zuwan zomo kasuwa, wato shigan zomo kasuwa. Saboda shi wannan biki wato babu irinsa a girma a duniya baki ɗaya, saboda haka yakan ma ɗauki hankalin 'yan kallo, ba ma kawai a nan Jamus baki ɗaya ba, amma har a duniya baki ɗaya. A bara alal misali, mutane fiye da miliyan 7 suka halarci wannan biki na Oktoberfest. Sannan shi kansa abinda wannan biki ya kawo ga waɗanda suka halarce shi, kamar misali hotel masu sayar da kayayyaki da sauransu, ya kai abin da ake iya kutunta shi da kamar euro miliyan 1,000 da miliyan 200.
Zamantakewar al'umma a duka duniya, sai famu zan rizayo a alayyar su da ɗabi'ar su a duniya, sai famu zan rizayo harama aqida sai ku zo ku jiya, sai famu zan rizayo ga taba galashi ɗan uwa muna kira, sai famu zan rizayo.
Alƙalin ma sun nunar da cewa kashi 19 cikin 100 na masu halartar wannan biki na zuwa ne daga sassa daban-daban na Jamus, sannan kuma kashi 70 cikin 100 'yan asalin yankin kudancin Jamus ne da ake wa lakabi da Bavaria. Sai dai amma ta wani fanni, wannan biki na da kamanceceniya da bikin al'ada na Carnival wanda ake gudanarwa a yankin gabar kogin Rhine. Akan wannan gaba, Umar Aliyu ya warware mana zare da abawa.
To, ana iya cewar shi bikin Carnival kamar kishi ya ce ga bikin Oktoberfest da ake yi a yankin Bavaria. To, amma akwai bambancinsu shi ne wato yanda ake jirin gwano a waɗannan wurare, haka ma ake yi a birnin Munich. To, sai dai shi wannan a wuri ɗaya kawai ake yi tsawon, ina tsammani, kwanaki 16 ake yi, kuma baya zuwa a tashi misali a ce ko a yi a Cologne ko a yi a Bonn kamar yadda ake Carnival. A'a, shi wannan a birnin Munich kaɗai ake yinsa, kuma abu ne wanda yawanci ya fi haɗe al'adu na yankin Bavaria, ko da shike al'adun yanzu ya watsu gaba ɗaya a ko'ina a nan Jamus, amma dai an fi yinsa a yankin Bavaria.
Babban abin da ya ɗauki hankali a bikin Oktoberfest na bana shine yadda 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ƙarƙashin sabon mai horaswa Vincent Kompany suka halarci bikin, inda aka hango su kowanne na riƙe da kofi yana kwankwaɗar barasa kamar yadda al'adar ta tanadar. Cikin shauƙi, ɗan wasan gaba na Bayern Harry Kane, ɗan ƙasar Ingila da wannan al'ada ke zama baƙuwa a gare shi, ya nuna farin cikinsa na kasancewa a gurin bikin, da ma yadda Oktoberfest ya ƙara wa tawagar Bayern ƙwarin gwiwar lashe cup wasannin da ta buga ana tsaka da bikin.
Wannan mako ya kasance mai cike da farin ciki. Mun ci ƙwallaye masu yawa kamar yadda muka lashe wasanni da dama. Hakan abin alfahari ne a gare mu. Hakan kuma na nuni da cewa mun fara kakar wasanni ta bana da kafar dama. Sai dai amma kamar yadda kuka sani, muna son dorewa da haka. Wannan nema dalilin da ya sa muka zo wannan biki na Oktoberfest, domin nuna farin cikinmu. Sannan kuma muna jiran wasannin da za mu buga nan gaba.
A ɗaya gefe kuma, manyan gobe, wato masu jinjini a jika, waɗanda ake son barwa gadon wannan bikin al'ada, na daga cikin waɗanda suka hallara ƙwansu da kwalkwatarsa a birnin Munich domin raya Oktoberfest. To, amma yayin da ake ganin matasa sun fi ta'ammali da barasa, cikin raha matashi Dieter Reiter ya ce shi bai halarci bikin ba domin kwankwaɗar barasa ba.
So, vier, fünf Fässer anzuzapfen.
Yana duba yuwar kwankwaɗar jarka hudu ko kuma biyar amma ta ruwa, domin a gurin wannan biki babu kama hannun yaro.
Gabanin wannan biki na bana dai, an yi ta yaya ta fargaba a game da tsaro. To, amma wannan batu bai sare gwiwar baki 'yan yawon buɗe ido ba da suka saba halartar Oktoberfest. Yulia Bors da ƙawarta Katie Semkowski na daga cikin waɗanda suka yi takakkiya tun daga birnin New York na Amurka domin shaida bikin al'adar shan barasar na bana.
Muna aiki ne da ƙawata a birnin New York, don haka mun saba ɗaukar kasada. Ina tunanin bai kamata ba mu bari tsoro ya rizke mu. Wannan dalilin ne ya sa ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin halartar wannan biki.
Duk dai da kasancewar wannan biki a matsayin riƙaƙƙiyar al'adar Jamusawa da ke kudancin Jamus, to amma tasirinsa da karɓuwarsa ba su tsaya a iya Jamus kaɗai ba. Domin kuwa da zaran lokacinsa ya zagayo, akan raya bikin a wasu ƙasashe da dama na duniya, lamarin da ke nuna ƙarfi da girman wannan al'ada domin janyo hankalin na waje. To, masu sauraro, a nan ne kuma zan ɗigawa shirin aya. A madadin abokan aiki, Muhammad Tijani Hassan ke cewa bisalam daga nan birnin Bonn.
Aya jama'a ni iban kwana nake muku, sai famu zan rizayo, sallama a ce ni dai zan so.